Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku shiga gidajen annabi sai idan an yi muku izini zuwa cin abinci, alhalin ba tare da kuna jiran dahuwarsa ba, sai dai kuma idan aka kira ku to ku shiga, sannan idan kuka ci sai ku fice, ba tare da yin wata hira ta ɗebe kewa ba. Lalle wannan ya kasance yana cutar da annabi, sai yakan ji kunyarku, Allah kuwa baya jin kunyar faɗar gaskiya. Idan kuma za ku tambaye su wato matan annabi wani abu na amfani, sai ku tambaye su ta bayan shamaki, yin wannan shi ya fi tsarki ga zukatanku da kuma zukatansu, kuma bai kamace ku ba ku cuci manzon Allah ko kuma ku auri matansa a bayansa har abada. Lalle yin wannan ya kasance abu mai girma a wurin Allah.